kama dalla kamar yadda kuka ji a farkon shirin a yau Lahadi 13 ga watan Disamba ake gudanar da zabukan kananan hukumomi a jamhuriyar Niger tun bayan shekarar 2015 wa'adin kansiloli da magatakardan gari da na yan majalisun jiha ya kammala a hukumance to amma saboda wasu matsaloli da suka gitta suka hana shirye zaben da zai bada damar sabunta waɗannan majalisun lamarin da ya tilastawa gwamnatin Niger kirkiro da dokar ƙarin wa'adi a kowane wata shida a saboda haka ne zaben na yau yake da muhimmanci ga al'ummar kasar wakilin murya Amurka Suleiman Munibarma ya aika mana da yadda zaben ya gudana a birnin Yamai
kimanin ƴan Niger miliyan 7 da kusan rabi da suka yi rajista ne ake sa ran za su fito a tsawon wunin na yau Lahadi 13 ga watan Disamba domin kada ƙura'a a zaben kananan hukumomin da ke matsayin na share fagen babban zaben kasar shugaba Isu Muhammadu wanne ya kada tasa ƙura'ar a ma'aikatar magajin garin Yamai ya yabawa hukumar zabe ta Seni
c'était un pari difficile à tenir mais la Seni a tenu ce pari
yace aiki ne mai matakar wuya hukumar Seni ta tsara cikin kankanin lokaci a gaskiya ina tayar ta murnar samun wannan nasara haka kuma ina kira ga ƴan ƙasa su fito da fifi don sauke nauyin da ya rataya a wuyansu cikin nutsuwa ina jinjinawa jam'iyyun siyasa saboda yadda suka gudanar da yakin zabe cikin kwanciyar hankali kuma ina ƙara kira su ci gaba da nuna irin wannan halayya a yayin yakin zaben ƴan majalisar dokokin ƙasa da na shugaban ƙasa ina jan hankalin hukumar Seni da dukkan hukumomin da ke da alhakin shirin zabe su tabbatar da komai ya wakana cikin haske da adalci
pour qu'elle assure la transparence et la sincérité de tous les scrutins
kakakin hukumar zabe Nafi'u Wada ya tabbatar da cewa hukumar ta Seni ta aike da kayan zabe zuwa dukkan sassan kasa an banda wasu wuraren da aka dan fuskanci tsaiko saboda wasu dalilai
kayan aiki duka an kai jahohi daga jahohi an kai gunduma daga gunduma an kai runhunan zabe a kishi 190 ana iya a ce sun bude yanzu inda ba su bude ba shine za mu doka mu yi maza a gyara bayyayuwa a ce an tsara zabe kasan Niger wadda take da hwadin haka a ce babu matsala ko muna nan muna gyara matsalolin
mallaka cikin ungwanin birnin Yamai dan ganewa idanonmu yadda zaben ke gudana
sunana Murtala Alassane president du bureau de vote Kalle Amiru runhun zabe kare takwas muka bude ta mutane suka zo muka dibi irin babu da matsala kai mu duka akwai su ana zabe bamu da wani matsala sannu dai suna gaitawa bamu san zuwa gaba lokacin da lokaci zai na like bureau tun da harkan Yamai te wan suna zaman ne sai lokaci yayi kusa lukuriya su ce su
wadanda muka tarar a cibiyar zabe ta Equal Right sun bayyana ra'ayinsu bayan da suka kada ƙura'a.
Sunana Hassan Sidibe. Mun zo mu zaben kuma mun yi shi. Mun yi shi cikin lumana ba cikin rigima ba. Muna son canjin nan tunda ƙasa ya wahala. An yi abu da yawa da bai kamata ba.
Sai Muhammadu Abubakar Kalle Center. Mun yi zabe alhamdulillah kuma babu wata matsala. Wanga gwamnati da ke cikin wagatayya Ubangiji Allah ba su sa'a. Mun tunu mun ga abubuwan wanda sun yi wanda baya iko ne sun kai baya ba su yi shi ba kenan muna son su continue su ci gaba da wannan aiki da suke mai yan kasa
sai dai wasu daga cikin masu zabe sun nuna damuwa a game da rashin daukar matakan kare kai daga annobar COVID-19 a runhunan zabe a yayin da alƙaluman hukumomin kiwon lafiya ke nunin cutar ta dawo da karfi
sunana Fatima ana cikin waga alloba ta COVID ko cikin mambobi na bureau de vote ba su da mask ba su da bavet babu abun wanke hannuwa balle kuma wa'anda sun ka zo vote kenan wannan ya kamata tun rana ba ta yi ba a yi kokari a kawo gyaran huska
a karfe 7 na yamma ne za a rufe runfunan zabe to amma shugabannin hukumar Seni sun ce za a ci gaba da kada ƙura'a a runhunan da aka fuskanci tsaiko har zuwa lokacin da za su cike wa'adin awoyi 11 kamar yadda yake rubuce a kundin zabe wato code electoral sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Niger
To madalla a gaida Suleiman Munibarma yanzu kuma ga wakilin murya Amurka Haruna Mamman Bako da yadda aka gudanar da zabukan a birnin Kwanni
a jamhuriyar Niger ana gudanar da zaben kananan hukumomi a gundumar birnin Kwanni kamar ko ina a dukkan fadin kasar inda maza da mata suka fito da PP domin halartar zaben na kananan hukumomi da ma na jahohi na tuntubi shugaban hukumar zabe na da'irar birnin Kwanni domin jin yanda zaben ke tafiya a wannan da'irar
Sadu Kareji Shibu ni ne president Seni commune birnin Kwanni to wallahi yanzu nan dai mu dai bamshi inda ake nan ga hayaniya tunda wajen conseil du départemental de sécurité déjà an dauko mataki dan ayi zabe lamin lahiya
a lokacin da na zagaya birni da kuma karkara a yau da safe naga jama'a da dama na ci gaba da hituwa a wurin wannan zaben inda na tuntubi wadansu daga cikin su domin jin yanda suka ga zaben na gudana
sunana Ahmadu Malam Isa mun yi godiya kware domin yadda muka yi campaign da sahi ana tattaka juna to abin da ba mamaki irin rana ta yau gashi an koma duke uwa guda uba guda shine babban abin da ya bani sha'awa komi na ta haya da kyau babu wata matsala ko wani ya tsaya matsayi ne masu ji hukura kuma kaga ga mu kan layi babu hayaniya sai gaishe gaishe akai kwana mutunta
sunana Aisha Hadiza Lawrence zabe da yanda yake ta haya alhamdulillah babu matsala cikin shi ana ta haya cikin hankali cikin ruwan sanyi
ana ya ce mata sun hito sosai
bangaren daya daga cikin shugabanni na kasa na kungiyar kare haƙin dan adam mai suna Yanci da Walwala ya yi mini bayani game da zagayen da suka yi a yau da safe na gani da tabbatar da zaben na gudana lami lafiya
Abdullahi Kado ake ce mini ni ne president na kasa na kungiya ta kare haƙin dan adam da ake ce ma Yanci da Walwala alhamdulillah tun da safe muke nan muna yawatawa wuri-wuri dan mu ga abin da ke faruwa bunda idanuna sun ka gwada mini na ga zabe na tahiya lafiya lau ana yin zabe kuma yana tahiya kuma mutane cikin kwanciyar hankali da lumana suna ta kurkun su banga hayaniya ba duk inda naje banga hayaniya ko guda ba banga tashin hankali ba alama an Niger sun gane zabe suna yin shi bismillahi babu tsangwama
shi ko shugaban hukumar zabe na gundumar birnin Kwani baki daya ya tabbatar suwa mini da cewa sun doki matakan tsaro ba na wasa ba domin tunkarar dukkan wani tashin hankali ko wata turjiya don ganin zaben yawa kana lami lafiya
sunana Ilekane Musa president na commission départementale da Kwani da zabe an dauki matakan tsaro da dama saboda muna hulɗa sosai muna collaboration sosai da conseil départemental na sécurité tun ma lokacin da seni ta turo mu muka zo nan birnin Kwani wa'anda muka fara ma magana da su bayan prefect su ne wa'annan hukumomin wanda suke cikin wannan kungiyar tun wannan lokaci muke dauka ake dauka matakai muna hira da su suna mana bayani ga inda tsarin da za su sa yanzu ma a jiya da daddare ina can hukumar zabe ta alela ina can naga sosai wannan jama'an tsaro wanda ake ce ma CMCF an kawo da dama matakan tsaro mutane jama'an tsaro da dama suna can sun ba mu umarnin cewa to ga mutane nan wannan su bakin komin suke bancin su akwai masu yawo cikin karkarin ne su ne ake ce ma patrol to su wa'annan kawo duk ɗan matsaloli na kusa akwai chef d'équipe wanda su conseil national départemental na sécurité ba mu umarnin cewa da mun ji labarin akwai wani matsala ko matsaci kawai a shawarta musu
Haruna Mamman bako na birnin Kwani sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwani a jamhuriyar Niger
To madalla har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga Maryam Dauda dauke da labaran duniya kashi na biyu
kin agajin kasa da kasa sun isa yankin Tigray dake arewacin Habasha a jiya Asabar tun bayan da aka fara fadan yankin don taimakawa mutanen da fadan ya shafa wata tawaga mai dauke da magunguna da kayayyakin agaji daga kungiyar Red Cross ta kasa da kasa da ake kira ICRC a takaici da kungiyar Red Cross ta Habasha sun isa lardan kwana daya bayan da majalisar dinkin duniya ta bayyana damuwa game da yan gudun hijira Eritrea da aka tilastawa komawa sansanonin da suka tserewa An shirya tawagar ne tare da taimakon hukumomin gwamnatin Habasha. Shugaban kungiyar ICRC na yankin Afirka, Patrick Yusuf, ya ce kayan agajin na da muhimmanci sosai musamman ga asibitoci da kuma waɗanda fadan ya shafa. Hukumomi a kasar Indonesia sun sanar da kaman wani madugun kungiyar Jama'a Islamiyya mai alaka da Al-Qaeda. Kungiyar masu tsatsauran ra'ayin da ta kai munanan hare-hare a kokarinta na kafa daular Islama a kudu maso gabashin nahiyar Asiya. Mai magana da yawon rundunar 'yan sandan kasar Ahmad Ramadan Ya faɗa a wata sanarwa cewa 'yan sandan yaƙi da ta'addanci ne suka kama Aris Masono, wanda kuma ake kira Zulkar 9, a ranar Alhamis da Maraice, a lokacin da suka kai wani samami a gabas da gundumar Lampung a tsibirin Sumatra. Ramadan ya ce 'yan sandan ba su fuskanci wata tarjiya ba daga Zulkar 9, wanda ake kyautata zato shi ne ya kitsa harin bom ɗin da aka kai a wani wurin shakatawa a tsibirin Bali a shekarar 2002, har mutane fiye da 200 suka mutu, da kuma wani hari da aka kai a Marriott Hotel a Jakarta, babban birnin Indonesia, a shekarar 2003, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 12. 'Yan sandan sun ce an kwarmata musu bayanin inda Zulkar 9 yake ne, yayin da suka tuhumi wasu da yawa da ake kyautata zato mayakan ne da suka kama a watan da ya gabata.
Karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwamitin sauraron bahasi na cin zarafin da ake zargin rushasshen rundunar 'yan sandan SAS da yi na ci gaba da sauraron zaman koke-koken jama'a a yankin Niger Delta. Wakilin muryar Amurka Lamida Abubakar ya aiko mana da rahoton.
Even they don't allow me to go and see him. The next day when I went there, they said, look, he's no longer here, sir, that I should not bother to come. My life was threatened.
Irin yanayin zaman sauraron koke-koken jama'a kenan a birnin Port Harcourt da ke jihar Rivers na waɗanda ke ikirarin cewar rundunar tsaron 'yan sandan nan na SAS da gwamnatin tarayyar Najeriya ta rushe sun ci zarafinsu. Waɗannan koke-koken da aka gabatar da su a gaban kwamitin bincike na dangane da cin zarafin da ake zargin rusasshiyar rundunar 'yan sandan SAS din ta yi a yayin gudanar da ayyukanta na tabbatar da tsaro a daukacin kasar ta Najeriya. Ire-iren waɗannan kwamitin dai da aka kakkafa a jihohi daban-daban kama daga kudanci da kuma arewacin kasar, wanda ya kunshi manyan alkalai, a halin yanzu dai yana ci gaba da karbar koke-koken jama'a. Wasu al'ummomi a yankin na Niger Delta mai arzikin mai da rusasshiyar rundunar tsaro ta ci zarafi ta SAS sun bayyana yadda aka ci zarafinsu.
Murdered my nephew on the 30th of September 2016.
Wannan yana cewa ne sunana Bali yace rundunar 'yan sandan SAS da aka rusa ta yi sanadiyar mutuwar dan uwana a ranar 30 ga watan Satumba, kuma sun je ne kawai da nufin buga kwallon kafa bayan sun kashe shi. Sannan kuma suka kira ni a waya suka ce na zo na dauki gawar sa, sai na biya zunzurutun kudi har naira 100,000.
They said I should come and bill him with 100,000 naira.
Shi kuwa wannan ya ce,
Aliyama Romeo, they need money from him, 50,000 naira. If I bring the 50,000 naira, they will release him and get up to almost 20,000 between my pocket.
Wannan yana cewa ne sunana Romeo, ya ce ranar 15 ga watan Satumba na shekara ta 2015 ne dan uwana ya kira ni a waya ya ce an kama shi. Sannan kuma sai ya biya kuɗi naira 50,000 nan take kuwa na garzaya inda aka kama shi. Na yi magana da jami'an tsaro na rundunar SAS domin in karbe shi beli, inda na je da zunzurutun kuɗi har naira 20,000, amma daga bisani suka ce na bincika. Bayan na bincika ban ga dan uwan nawa ba, suka sanar da ni cewa an kashe shi.
Sir Patrick Dominic, because I happen to be a victim, my younger one was a victim, on the first day of October around the Odigbo, which one police officer.
Shi kuwa wannan da ke da suna Patrick yana cewa ne na zo ne domin in halarci wannan kwamitin bincike da ake gudanarwa domin kwato haƙƙin dan uwana da aka kashe a jihar Rivers. Yace an kashe dan uwana ranar 30 ga watan Oktoba bayan an samu hatsaniya a karamar hukumar Obibo dake jihar Rivers. Dan uwan nawa dai yana aiki ne a wani hotel dake kusa ga inda aka samu tashi-tashin hankula.
My name is Gushiku and I reside in Port Harcourt. Actually, one thing about the panel of inquiry is that he has been able to, give people the opportunity.
Wannan yana cewa ne sunana Ogochiku, yace wannan kwamitin bincike dama ce ga jama'a na su bayyana damuwarsu kan cin zarafin da aka yi musu domin yawan jama'a ba su san inda za su miƙa kokensu ba tsawon lokaci idan irin wannan dama ta samu wadda rundunar 'yan sandan SAS suka ci zarafin jama'a musamman a yankin Niger Delta.